kasa da sa'o'i 48 bayan da babban bankin tarayyar Najeriya ta ce ta raba gari tsakaninta da yan canji a Najeriya. Yanzu haka dai farashin dalar Amurka ya kai naira 300 akan kowace dala guda, alamarin da ya nuna karin kusan naira 50 a yadda ake sayar da shi a can baya. Tuni dai kungiyar yan canji ta Najeriya ta bayyana rashin jin dadin ta dangane da wannan mataki da babban bankin tarayyar Najeriya ta dauka, tana mai cewa matakin yayi tsauri matuka. Alhaji Aminu Kwadabe shine shugaban kungiyar yan canji a tarayyar Najeriya.
A halin gaskiya wannan mataki ya kawo raunana farashin darajar naira a cikin kasuwa. A cikin kwana biyu naira darajar ta ya kare da sama naira 30. Yanzu haka magana da nake a kasuwa, mutane yan kasuwa masu sau abubuwa da kasashen waje suna neman ta 300 kuma ba su samu ba.
To yanzu ina mafita kenan.
To mu dai mafitan mu yanzu muna neman karin bayani daga ita bankin tsakiya. Don a lokacin da ta gabatar da wannan directive ta nuna cewa za mu iya so a autonomous. So autonomous nan kuma sources din shi na da yawa. Akwai hanyar banki, akwai hanyar yan kasuwa, akwai hanyar kamfanoni na mai da sauransu. Sun yadda muna mu je mu so wa'annan kudade daga kamfanonin gada na zana. A'a, daga wasu ne za mu ce, to muna neman wannan bayani daga wajensu.
To sai dai kuma kungiyar yan canjin ta bayyana cewa abin da ya fi damunta shine bayan mari kuma har da tsinka mata jaka, ganin yadda aka dora laifin tabarbarewar hada-hadar kudaden kasar akan ƴaƴan kungiyar, kamar da Alhaji Aminu Kwadabe karin haske.
Mu ba sai da kudaden da ya banka ba shine ya fi damun ba, amma a kodayaushe in aka samu matsala a rika nuna mu ne criminal, mu ne masu kaza, to shine gaskiya abin bacin ran.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da kungiyar yan canjin ke shirin dauka tare da tattaunawa da babban bankin tarayyar Najeriya da kuma yan majalisun kasar zai haifar da da mai ido. Ko ba haka ba, naira za ta ci gaba da tabarbarewa musamman idan aka yi la'akari da karewar darajar albarkatun man fetur da Najeriya ta dogara da shi wajen samun kudaden shiga. Baban ya jifirin murya Amurka daga Lagos.
Okay.